This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan asariya da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Juma'a ta babbar rana 10 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, kakanin labarai.
Hukumar kula da 'yan gudun hijiran Palestine ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da rufe hedkwatar ta a gabashin birnin Kudus. Amurka ta sake jan kunnen Isra'ila game da faɗaɗa hare-harenta na kan mai uwa da wabi a birnin Rafah. Hukumomi a ƙasar Afirka ta Kudu sun ce an fara fidda rai kan ceto wasu magina su 44 da baragujan wani gini ya danne a ƙasar.
Kanan labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a cewa gwamnatin Najeriya ta musanta zargin da shugaban kamfanin Binance ya yi, cewa wasu jami'an gwamnati sun nemi cin hanci wurinsa, lamarin da masu ruwa da tsaki ke cewa
wannan bai zo mana da mamaki ba, ganin inda cin hanci da rashawa ya yi kanka a ƙasar nan, kuma inda kamar jami'ai suke amfani da dama su suke azurta kansu ta hanyar haram da kuma yin abin da bai dace ba.
Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa, wata kotu ta ɗage zaman shari'a tsohon shugaban ƙasar Muhammad Bazoum zuwa ranar 7 ga watan Yuli.
A wancan lokaci kotun da mai shari'a Abdu Dangala Dima ke shugabanta ta ayyana ranar 10 ga watan nan na Mayu a matsayin wacce za ta sanar da hukuncin da ta yanke. Sai dai kuma a ɗan ƙwarya-ƙwaryar zaman da ta yi, kotun ta ɗaga zuwa ranar 7 ga watan Yulin gobe.
Sai a biyo mu domin jin rahoton da muke tafa da su. Daga nan za mu kawo muku shirin da ɗan gari, shirin da gidajen rediyo da ke rikawance da sashen Hausa ke ɗaukar nauyin kawo muku. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai an fara shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yamma ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Hukumar kula da 'yan gudun hijiran Palestine ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da rufe hedkwatar ta a gabashin birnin Kudus bayan da wasu Yahudawa mazauna yankin suka cinna wuta ga wani bangaren harabar ginin hukumar. Shugaban hukumar ta UNWRA, Philippe Lazzarani, ya faɗa a kafar sadarwar zamani ta X cewa ya yanke shawarar rufe harabar ofishin nasa har sai an maido da ingantaccen tsaro. Ya ce lamarin da ya faru a ranar Alhamis ɗin nan shine irin shi na biyu a cikin ƙasa da mako guda. Lazzarini ya ce wannan wani mummunan koma baya ne aka yi sake samu inda rayukan ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya ke cikin gagarumin haɗari. Ya ƙara da cewa tabbatar da bayar da kariya ga wurare da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya a koyaushe nauyi ne da ya rataya akan Isra'ila. Amurka ta sake jan kunnen Isra'ila game da faɗaɗa hare-harenta na kan mai uwa da wabi a kan birnin Rafah. A wannan karo ba ma domin kauce matsalolin jin kai kawai ba, amma har da wasu muhimman dalilai na musamman. Kakakin Majalisar Tsaron Ƙasa John Kirby ya shaida manema labarai cewa duk wani gagarumin hari da za a kai akan birnin na Rafah ta ƙasa ba zai haifar da komai ba illa nauyaya ga matsayin Hamas na hawa teburin tattaunawa, amma ba ga Isra'ila ba. Kirby ya ce jagoran Hamas Yahya Sinwar da a yanzu haka aka yi imanin yana can boye a ɗaya daga cikin hanyoyin ƙarƙashin ƙasa a Gaza zai kasance cikin rauni matuƙa, yadda ba zai so hawa teburin tattaunawar ba idan aka ce an samu sabbin dandazon farar hula da suka jikata a Rafah. Hukumomi a ƙasar Afirka ta Kudu sun faɗa a ranar Juma'a nan cewa an fara fidda rai akan wasu ma'aikatan gine-gine su 44 da baragujan wani gine da ya rushe a Afirka ta Kudu ya danne har tsawon kwanaki, inda a halin yanzu masu aikin ceto ke fuskantar ƙalubale na kwashe dubban tantan na kankare da manyan injina domin ganin ko za a zaƙulo wani mai sauran shan ruwa. Hukumomi sun ce yawan waɗanda suka rasa ransu ya ƙaru zuwa mutum 9 bayan da wani ma'aikaci da ke cikin mawuyacin hali ya cika a asibiti. Daga cikin ma'aikata 28 aka ceto daga wurin da lamarin ya faru, 21 daga cikin suna cikin mawuyacin hali na rai kwakwai mutu kwakwai sakamakon munanan raunuka da suka samu a lokacin da gidan da ake kan gininsa mai hawa 5 ya rushe. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba, Hauwa za ta sake da mana da ƙarshen labaran duniyar. Kafin nan, gwamnatin Najeriya ta musanta zargin da shugaban kamfanin hada-hadar kuɗi ta yanar gizo Binance, Richard Teng, ya yi, cewa wasu jami'an gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu sun nemi cin hancin dala Amurka miliyan 150 domin aiwa kamfanin sassauci a shari'ar da gwamnati take yi da shi a ƙasar. Sai dai masu ruwa da tsaki a fannin yaƙi da cin hanci da rashawa sun ce wannan zargi bai zo da mamaki ba. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin murya Amurka Madina Dauda ta haɗo mana.
Sanarwar da ta musanta zargin wanda mai magana da yawan ministan yaɗa labarai Rabi'u Ibrahim ya sa hannu ya ce bi ta da kulli ne kawai kuma kage kamfanin yayi wa gwamnatin ko jami'anta. Rabi'u ya ce babu gaskiya ko kadan a zargin, inda ya kara da cewa wata kutungila ce da kamfanin yayi domin hana a bincike shi, tunda ana zargin kamfanin na bada kafa na ta yi wa kasar barna da zagon kasa wajen lalata arzikinta. An kwashi tsawon lokaci shin mai ba shugaban kasa shawara kan harkar tsaro Nuhu Ribadu yana takun saka da jami'an kamfanin Binance kan kin biyan haraji da kuma karkatar da kudade da ba a faɗi adadin su ba. Wani abu da yasa har wani jami'in Binance Nadim Anjarwalla ya gudu daga Najeriya, amma aka kamo shi daga kasar Kenya makonni hudu da suka gabata, kuma tun lokacin ne ake tafka shari'a da kamfanin. Akan haka ne shugaban kamfanin Richard Teng ya zargin an nemi cin hanci har na dalar Amurka miliyan 150 daga wurin su domin a wofantar da binciken. Awal Musa Rafsan Jani shine wakilin kungiyar Transparency International mai yaki da cin hanci a ƙasa da ƙasa, wanda ya bayyana mun ra'ayinsa game da wannan al'amarin.
Wannan bai zo mana da mamaki ba ganin inda cin hanci da rashawa yayi kanka a ƙasar nan, kuma inda kamar jami'ai suke amfani da daman su suke azurta kansu ta hanyar haram da kuma yin abin da bai dace ba. Ganin a baya ma wasu jami'ai na gwamnati sun nemi duk abin da za a yi a basu cin hanci, to wannan bai zo mana da mamaki ba ganin ita da kanta wannan gwamnati ba mata da wani aƙida ta batun yaƙi da cin hanci da rashawa. Saboda haka jami'anta ma da daman su yawanci ana ma binkitansu da tsabage cin hanci da rashawa da cin amanar ƙasa.
Amma kwararre a fannin diflomasiyar ƙasa da ƙasa kuma malami a Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya yi bayani cewa
gaskiya abubuwa ne wanda za su yi wa Najeriya tarnakaki da ɓata sunan Najeriya a waje, da kuma wato nuna rashin damuwa da bincikar zargi na rashawa da ake ganin cewa gwamnatin nan tana da wannan taban. Ni a tunani na kamata a ce na farko gwamnati ce bayani maimakon ta ɗauki magana ta jefa ta wurin ma'aikatarta ta watsa labarai da propaganda da ƙarya da gaskiya, da watakila sai ta fara magana cewa to tunda has ya faɗi sunan wa'anda ɗaya daga cikin mutanen da suka kai wannan bukata wurinsa na karɓan dala miliyan 150, sai a binciki daga wurin wa'annan mutanen, sannan kuma a bashi dama ya bada hujjarsa da shaidarsa.
Da muryar Amurka ta tuntubi wasu 'yan majalisa, gum suka yi, babu wanda ya ce uffan. Gwamnati za ta ci gaba da bibiyar shari'ar aikata laifuka kan kamfanin na Binance a ranar 17 ga wannan wata. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
A ranar Alhamis ne hukumar zaben kasar Chad ta ce shugaban rikon ƙwarya kasar Mahama Idris Deby shine ya lashe zaben shugaban kasa na ranar 6 ga watan Mayu ba tare da tantama ba, da kashi 60 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a matsayin sakamako na wucin gadi. A bangare ɗaya kuma babban abokin kararsa shi ma ya bayyana kansa a matsayin wanda ya lashe zaben. Shugabannin sojin kasar ta Chad dai su ne kasa ta farko da suka kifar da gwamnati a yammacin kudancin Afirka da ke neman dawowa kan madafan iko bisa tsarin mulkin farar hula ta sigar ka da ƙuri'a. To sai dai wasu jam'iyyu adawa sun yi kukan cewa an tafka maguɗi wajen kaɗa ƙuri'ar. An dai girka jami'an tsaro a muhimman wurare a babban birnin ƙasar ɗin Jamaina sakamakon yanayin ɗarɗar da ke ƙaruwa kafin zuwa lokacin da za a bayyana sakamakon zaben. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta EU ta amince da wata yarjejeniyar da za ta yi amfani da ribar da aka samu daga kadarorin Rasha da ake rike da su domin samar da wayar Ukraine makamai. Ƙungiyar ta ce akwai yiwuwar a samar da kashin farko na kuɗin a lokacin bazaran nan, duk kuwa da kiraye-kirayen da Washington ke yi ga kawayenta da Turai da su ƙara zage damtse wajen ganin sun kwace ilahirin biliyoyin Rasha da ke hannu domin amfanin Kyiv. Jami'an ƙungiyar Tarayyar Turan sun yi maraba da wannan yarjejeniyar, inda shugaban ƙungiyar Ursula von der Leyen ta rubuta a shafin X, wanda aka fi sani da Twitter a baya, cewa babu wani mataki mafi ƙarfi da ya fi wannan, kuma babu wani muhimmin abu da ya fi yin amfani da waɗannan kuɗaɗen wajen ginin Ukraine da baki ɗaya ƙasashen Turai don su kasance wurin rayuwa mai aminci.
Hawa Sharif kenan ta kan tuma labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A yayin da a yau 10 ga watan Mayu 2024 aka yi jiran jin hukuncin da kotu za ta yanke dangane da buƙatar cirewa haɓɓararren shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum rigar kariya. Alƙalan kotun sun ɗage wannan zama zuwa 7 ga watan Yunin gobe. Wannan wani mataki ne da ke hangen baiwa lauyoyinsa damar bashi kariya ganin yadda a baya suka yi ta korafin cewa an tauye musu wato haƙin kare waɗanda suke karewa ƴancin samun kariyar da dokokin ƙasa da ƙasa suka rajota a kowace irin shari'a. Wakilin muryar Amurka a Yamai Solomon Barma ya aika mana da wannan ƙarin bayanin.
A ranar 5 ga watan Afrilun da ya gabata ne kotun kurdeta mai ofishi a birnin Yamai ta zamanta na farko domin duba hanyoyin cirewa shugaba Muhammad Bazoum rigar kariya bayan da hukumomi suka shigar da wannan bukata a matsayin matakin share fagen gurfanar da shi a gaban kuliya a bisa zarginsa da cin amanar ƙasa. A wancan lokaci kotun da mai shari'a Abdu Dangala Dima ke shugabanta ta ayyana ranar 10 ga watan nan na Mayu a matsayin wacce za ta sanar da hukuncin da ta yanke. Sai dai kuma a dan kwarekwaren zaman da ta yi da hantsin wannan Juma'a, kotun ta daga zuwa ranar 7 ga watan Yunin gobe. Jagoran lauyoyin hanbararren shugaban kasa Maitar Musa Kulbali bai halarci zaman ba. Sai dai shugaban kungiyar lauyoyi ta kasa Batoniye Kadri Umaru, wanne ya hallara a madadin daukacin lauyoyin Niger, ya yi mana karin bayani.
Kotu ta ce an dage zance sai a 7 da watan Juma'a. Abinda yasa ni Batoniye nazo dan saboda kun san da aka yi magana gaban koti abokakin da yake nan ba a bashi ba magana, wannan kuma mun ce ba mu raba da shi na saboda kowane ne in aka kashi gaban koti ya kamata aboka a bashi inci ya zo ya yi defender ɗin kanshi. Koti kuma yanzu ta amince ta mai da zance don saboda abokakin shi ya samu ya yi magana.
Ganin yadda kotun ta ɗage zama da nufin baiwa lauyoyin wanda ake tuhuma damar ɗaura ɗamara domin halartar fafatawar da za a yi a tsakaninsu da ɓangaren da ke zargi, ana iya cewa alama ce ta samun ci gaba a harkokin shari'a a wannan ƙasa.
Shari'a ta yi nasara, nasarar ko da ta yi na 'yan ƙasa duka ne don saboda mu kokowarmu ta 'yan ƙasa ne don saboda a kiyaye doka kuma a kare haƙƙin kowa.
Magoya bayan Muhammad Bazoum waɗanda suka halarci ɗakin shari'ar sun yaba wa matakin kotun. Intanakar Alasan, wani ɗan gani kashenin haɓɓararren shugaban ƙasar, na da ƙwarin gwiwar doka za ta yi rinjaye a wannan dambarwa.
Alamun hadari gilagizai. Nan abu na nuna cewa lalle muna tare da sa'a, kuma shugaba Bazoum yana tare da sa'a, kuma muna gani ga alamun lalle gaskiya za su faɗe ta waɗannan jujuji, ba za su ɗebe rigar kariya shugaba Bazoum ba, saboda kotu sunan ta kotu, kuna tunani kotu ta sai da yawo ta yi wannan shari'a kenan, mu ga alamun da muke gani wannan kotu za ta ce kai babu zancen hidda rigar kariya.
Kamar yadda a bangaren wanda ake zargi ba lauyan da ya halarci kotun, haka abin yake a bangaren masu zargi. Gwamnatin mulkin sojan Niger ita ce ta hanyar ofishin ministan shari'a ta buƙaci kotun kurdeta ta cire wa hanbararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum rigar kariya domin ya fuskanci shari'a a bisa zarginsa da cin amanar ƙasa. Yayin da magoya bayan sa ke fassara matakin a matsayin bitar kullin siyasa, su ko masu goyon bayan hukumomi na yabawa da hakan. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Solomon Barma wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za ki saurare mu a cikin mata VOA Africa akan mita 2.5 zangon FM yanzu haka za ki zo shafukan mu na yanar gizo kamar ko da yaushe ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafukan mu na sada zumunta a nan Washington DC a goma na cewa karfe 11:15 na safe yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Jama'a salamu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga saki kasance mu da ku a cikin shirin da dangari shirin da dangari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ya kawo muku a kowane mako sunana Lamid Abubakar Sakkwato kuma a wannan karo a sashen Hausa na muryar Amurka ya kawo ziyara a masarautar sarkin Kabin Jega Muhammad Arzika Bawa kuma yanzu haka muna tare da Mai Martaba barka da wannan lokaci
ya barka dai Lamido
to sashen Hausa na muryar Amurka zai so samun bayani cikakken tarihin wannan gari mai albarka na Jega ko kuma wannan masarauta
to alhamdulillah wannan masarauta ta samu asali ne tun ga shanin jihadi na Shehu Usman bin Fode wanda ya jagoranta wanda yake Abdulsalam da Gimbana su ne suka hadu aka yi wannan jihadi din bayan kare dan shi mallam Buhari shi ya zo kawo Jega ya sai karba ku da yaki Allah ya ba shi nasara kuma kawo Jega bisa ga umurni na mahaifin shi ne Malam Abdulsalam da Gimbana
bayan kafa Jega da aka yi bayan yaki menene ya faru daga baya
to ba wani abu da ya faru illa ana nan a cigaba da shanin mulki kuma lokacin da Turawa suka zo da sauransu su ma suka zo suka shi da nasu mulki amma kamin zuwa Turawa da sauransu duk kasar hade take Jega da daga nan hamaya ma lokacin gamu hakoku duka ka guda ne district 13 da akwai wace dai ita Mungadi ko Mungadi ita wannan an ci ce ne da yaki Mallam Buhari
kai magana Abdulsalam kamar bayan yaki musamman na Shehu Usman na jaddada musulunci kamar menene ya faru kuma wace rawa ya taka
to kuma da tarihi yake jita Abdulsalam motsa wannan jihadin gaba ɗaya shine tushe kuma karshen ta aka je aka bayan an kama shi a kauce da shi zasa bindin gobir daga nan sai daga lissai su Shehu Usman Fode da Mukabina aka yi kokari aka kubutar da shi aka jira zuwa gudu da na aka baya aka shin baya ba gurbin shi na aka aika da shanin jihadi ya tashi
to bayan jihadi misali wata nasara aka samu misali ta hada kan al'umma lokaci daya
to alhamdulillah ga lokacin nan do an hadu gaba ɗaya an kawo daular Usmaniya bayan rasu Shehu kuma sai Muhammad Bello ya hu to mu kuma kamar haka nan bayan rasu Abdulsalam shike ne sai Muhammadu bin da shi Malam Bahadur Abdulsalam da ma shi kawo kasar Jega kuma sai ya zama shugaba na wannan kasa din saboda kashi ne Amir Gulan wa namu shugaba na daular Gimbana
tun mata ba wani kalubale aka huskanta kamin yaki na tabbatar da daular Usmaniya misali a can baya
to kamar yadda ka sani yakin na jihadi ya tashi ne saboda karas da bin nan kawo sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a iski wasu musulmai da sauransu amma ana hada shirka da sauransu shine to aka zo aka tauhidi da shi da sunna da Allah shine sanadin wannan jihadi din da sauransu to kuma aka yada addinin musulunci shine yasa Allah cikin iko ne ya samu ki ciki dan ka diba a nan Najeriya da wajen sauransu duka ina ne kusa ina ne addini yanki cibiya dai ai dole Usmaniya addini yake cibiya te dan ba kamar nan Najeriya kai irin Sokoto ba ka samu gari wanda a cikakken gari a Sokoto wanda zaka ci a na wanda addini ba addinin musulunci ba so akwai cikin wanda kai shi babu
ana cewa tarihin Jega ba zai kasance ba sai an tabo kwari da sauran garuruwan da suka shafi daular Usmaniya kamar menene karin bayani
eh to kamar lokacin a kare aka kare jihadi aka ababin nan Shehu Usman Fode ya ba Abdulsalam kwari kuma kwari ya zauna jihar tashi daga baya kuma shi babin nan Muhammad Buhari shi ko shi ya zo ya kawo wannan daulari Muhammad Buhari shi babban dan Abdulsalam da Gimbana
Mai Martaba kamar zuwa yanzu kai ne Mai Martaba sarkin Kabin Jega kamar ta yaya ake hada kai ta misali hada sarakunan ka da al'ummar ka misali na ganin cewa an ci gaba da samun ci gaba a wannan masarauta
to alhamdulillah
wayan ne sha fada da sauransu aiki ne da magabata sun mu ga Allah kuma Allah ya karba kuma ga abuwa na da cigaba na barwa gore da gaske wanda yake da aibije ga diski gurade yanzu kuma na waje shi diski goma sha uku kaga shi gure
garin jiga ya sha suna a kasashen duniya daban-daban da ma Najeriya kan harkokin kasuwanci kamar ta yaya aka samu wannan nasara misali ta bunƙasa harkokin kasuwanci jiga za ka kowa yana da abin
to shine kamar da ce rokake ne ga su mai suru akum Allah ya da Islam da gimbuna yace yayi addu'a kuma ya ga ya kwatuce sai an san wannan gari sai an ji shi duk duniya da shan kasuwanci da shan ilimi kuma alhamdulillah ga abubuwan nan suna bayyana bakin gurgurdu
to mu taba yanzu za a iya cewa akwai wani kalubale da ake fuskanta a jega ko kuma masarauta misali
da babu abin da ake abin nan illa dai ba wani abu da muke fuskanta na wannan masarauta da kalubale bakin gurgurdu alhamdulillah ana zaune lafiya akwai umurni da ake ba su akwai masarauta ana ganin mutuncin da darajar ta bakin gurgurdu kuma an san nauyinta kuma an san nauyinta na shanin tarihi an san kuma girman ta tarihi
to kuma ta ba jama'a na cigaba da bada goyon baya ga wannan masarauta da sauran masarautu kamar wani kira za ka yi ga su al'ummar jega da ma na jihar Kebbi ga baki daya na cigaba da ba ku goyon baya domin kulliya ta dinga biyan kudin sabulu
to alhamdulillah mu ba abin da muke sai mu kara Allah goda shi dai Allah ciki iko ne ya sa ana zaune lafiya da mutane akwai girma da mutunta a tsakanin mu da su to wannan ba komai da wayan Allah ne sannan kuma muna fatar muna ƙara kira ga jama'a jega shine a ci gaba da bin umurnin Allah shine abin da ya ce ai ai wanda ce a bari a bari shi ya zama lafiya duk abin da ga Allah ya hana ya ce kada ai shi to abu ne mai cutawa wanda duk mun ga ya ce ai to abu ne mai kawo mai amfani ga al'umma shi abubuwan kira na sannan na biyu a ci gaba da sa a makaranta su samu ilimi na addini da ilimi na zamani ilimi na addini domin ta sanar da gota mu bin shi ya san abin da Allah ce ayi wanda ce a buri a buri
to jama'a kada ku shafa shirin da dan gari ne ke zo muku kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma wannan shirin na wannan mako yana tare da mai martaba sarkin jega Muhammad Arzika Bawa dake jihar Kebbi a arewa maso yammacin Najeriya wannan shirin kuma zai ci gaba
to bayan yaki da samun nasarori kamar ko za ka bayani kadan daga cikin kila sarakunan da suka yi mulkin wannan masarauta
kamar yadda na faɗa shi dai wanda a founder Nigel wanda ya asasa wannan masarauta din shine Malam Buhari na Audu Sulami bayan rasuwar shi sai babban dan shi Abinan Muslimu daga Muslimu sai Jada sai Illo sai Sama'ila sai Jenedu kaga diya ne biyar kenan suka yi mulki bayan shi to tura da suka zo na ta osi Jenedu da su tura da suka zo sai suka dauko Modi dan Illoji kan Malam Buhari yayi sannan daga gare shi sai Aduna Bonduci sai Alu Karami daga gare shi sai Haya daga Haya sai Haruna Nabiu dan Rabi sai Usman dan shi daga Usman sai Muhammadu Dodo daga Muhammadu Dodo sai Haruna na uku daga Haruna uku sai ni
ta yaya ake hada kai ta misali hada sarakunan ka da al'ummar ka misali na ganin cewa an ci gaba da samun ci gaba a wannan masarauta
to alhamdulillah kamar yadda nisha fada da sauransu aiki ne na magabata sun roki Allah kuma Allah ya karba kuma ga abuwa na ci gaba na faruwa kwarai da gaske wanda yake da aibije ga district grade yanzu kuma na waje district goma sha uku kaga ci gaba ne
garin jega ya sha suna a kasashen duniya daban-daban da ma Najeriya kan harkokin kasuwanci kamar ta yaya aka samu wannan nasara misali ta bunƙasa harkokin kasuwanci
shine kamar da ce rokake ne ga su mai suru akum Allah ya da Islam da gimbuna yace yayi addu'a kuma ya ga ya fadiwa sai an san wannan gari sai an ji shi duk duniya ga shan kasuwanci da shan ilimi kuma alhamdulillah ga abubuwan nan suna bayyana bakin gurgurdu
to jama'a laifin dadi karewa da haka Allah ya kawo mu karshen wannan shirin na da dan gari shirin da dan gari shiri da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku a kowane mako a madadin mai martaba sarkin Kebbin jega Alhaji Muhammadu Arzika Bawa jega da kuma sashen Hausa na muryar Amurka da ma gidan rediyon jihar Rivers da ya ruwa ya tsake ganin wannan shirin ya zo muku da riki wuke ni Lamido Abubakar Sakkwato da na jagoranci shirin ke muku sallama
madalla a gaida Lamida Bakar Sokoto yanzu kuma lokacin da zamu zaka lokacin daga cikin rayuwar da kuma sauraro kuke aika mana ta email domin karanta muku. Sakon mu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau yace wai me yasa shugabannin Najeriya ba su damu da damuwar talakawa bane idan ba haka ba ai bai kamata a ce an yi haka ba haka kawai muna tsakiyar kabar kebura sannan kuma a bujuro mana da batun wani haraji wai na tsaron internet gaskiya da saki domin ba za mu taba yarda da hakan ba shi kuma sakon mu na gaba cewa zuwa ga filin wasiƙun masu raro masu hikima sun ce wannan zamani namu na tsadar rayuwa to kai mutum ka bar duban tsadar abu kai dai ka roki Allah ya hore maka abin da zaka sayi shi sako daga Malam Umar Kamba yawo daga nan sai sakon hadin gwiwa da ya fito ga Sunusu Madattai da Magaran da Isu Makere Madattai da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Haddabu Mai Computer Mai Yama suka ce ayyana jarar Muhammad Idris Deba a matsayin wanda ya lashe zaben kasar tare da hukumar zaben kasar ta yi mu dai ko kadan bai zo mana da mamaki ba domin tun kafin zaben masu hasashe na duniya haka suka fada kuma ko baya ga haka ai da ma'anan kasashen mu na Afrika ba kasfai dan katakara ko dan jam'iyyar da ke mulki ke shan kai ba koda kuwa ba su al'umma suka zaba ba sakon mu na gaba ya fito daga Sani Muhammad Chindo unguwan Karfin Mada yake jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya fara da sallama yace zai yi amfani da wannan dama yayin kira ga gwamnatin Najeriya karkashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu da taimaka ta gyara hanyar tashi daga Bauchi zuwa Gombe domin a gaskiya hanyar ta yi munin lalacewar wanda yake kaiwa ga haddasa hadura da ake asarar dukiya da rayukan al'umma da fatan wannan kira nashi zai kai ga kunnin waɗanda aka yi domin su to madalla kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma wannan karan a takaice
to a takaice hukumar kula da yan gudun hijiran Palestine ta Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta sanar da rufe hedkwatar ta a gabashin birnin Qudus bayan da wasu Yahuda mazauna yankin suka cinna wuta ga wani bangaren harabar ginin hukumar shugaban hukumar ta UNWRA Philippe Lazzarini ya faɗa a kafar sadarwar zamani ta X cewa ya yanke shawarar rufe harabar ofishin nasa har sai an maido da ingantaccen tsaro yace lamarin da ya faru a ranar Alhamis dinnan shine irin shi na biyu a cikin kasa da mako guda hukumomi a kasar Afrika ta Kudu sun faɗa a ranar Juma'a nan cewa an fara fidda rai akan wasu ma'aikatan gine-gine su 44 da buraguzan gini na wani gini da ya rushe Afrika ta Kudu ya danne har tsawon kwanaki inda a halin yanzu masu aikin ceto ke fuskantar kalubalen kwashe dubban tantan na kankare da manyan injina domin ganin ko za a zakulo wasu da suke da sauran shan ruwa Amurka ta sake jan kunnen Isra'ila game da faɗaɗa hare-harenta na kan mai uwa da wabi a birnin Rafah wannan karan ba ma domin kauce matsalolin jin kai na tsawon lokaci ba amma har da waɗansu dalilai muhimmai na musamman kakakin majalisar tsaron ƙasa John Kirby ya shaida manema labarai cewa duk wani gagarumin hari da za a kai kan birnin da Rafah ta ƙasa ba zai haifar da komai ba illa nauyayya ga matsayin Hamas na hawa teburin tattaunawa a ranar Alhamis ne hukumar zaben kasar Chadi ta ce shugaban riban kwariyar kasar Muhammad Idris Deby shine ya lashe zaben shugaban kasa na ranar 6 ga watan Mayu ba tare da tantama ba da kashi 60 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada kungiyar tarayyar Turai EU ta amince da wata yarjejeniya da za ta yi amfani da riba da aka samu daga kadarorin Rasha da ake rike da su domin samar da makamai ga Ukraine
to madalla masu sauraro da haka ne muka kashin shirin namu na yanzu sai kuma mun sake da ashirin mu na daren karfe 9:30 a wagon Najeriya Niger Kamaru wanda ya daren karfe 8:30 a wagon GMT da Ghana ba mu sake da wani sabon shirin kamar ko da yaushe za a iya shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kan amaradin Hawwa Sharif da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Julie Lewis Gresham da ta hada shirin tare da bada ubanni har ma da injiniyan mu na yau Mr. Rob McLean daga nan birnin Washington DC Mr. Phil Hashim Gumel nake cewa kada ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafi assalamu alaikum